ranar 5 ga watan 7 na shekarar bara ne dai ƴan bindiga suka afkawa makarantar Bethel Baptist dake Damishi a jihar Kaduna inda suka sace dalibai 121 ƴan bindigan da daga bisani suka dinga sakin daliban da kadan kadan dai har zuwa ƙarshen shekarar bara sun ƙara sakin wani dalibi guda 1 a cikin wannan sabuwar shekara da muka shigo sai kuma shugaban kungiyar kristoci ta kasar reshen jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya ce har yanzu akwai sauran dalibi 1 ɗan bindigan ba saki ba
daliban makarantar Bethel Baptist High School da aka dauke kokar sace su to ƴan bindigan su rika sako su kadan kadan wasu a cikin su Allah ya sa sun samu sun gudu a inda aka rike su to amma ran 28 ga watan December ɗan bindiga sun sake 1 daga cikin 3 da sun rage ran 1 ga watan January za mu ce sun ba mu kyautar sabuwar shekara sun sake 1 kudin shi ba su sake shi a kyauta ba an ba su wani kudi to yanzu ya rage yaro 1 ne a hannun ɗan bindiga wanda muna sa rai in Allah ya yarda wata rana za su sake shi
afkawa makarantu da ɗan bindigan suka dinga yi a wasu sassan jihar Kaduna a shekarar bara dai ya bar gibi a bangaren ilimi domin da yawan iyaye sun shiga rudani game da yiwuwar ganin sun bar ƴaƴansu zuwa makaranta in ji shugaban kungiyar malamai da iyayen yara ta ƙasa Alhaji Haruna Danjuma
wannan musiba da ta fuskanci makarantunmu sakamakon kwashe mana ƴaƴa da ƴan bindiga suke yi yasa ƴaƴan sun firgita ƙwarai da gaske iyaye ma suna cikin firgici har zuwa zancen da ake ciki yanzu don har yanzu akwai da yawa daga cikin makarantun kwana da iyaye ba su bari ƴaƴan sun koma makarantu ba sannan kuma ya jawo kuma baya wajen neman gurbi don ƴaƴan wasu samu zuwa makarantun kwana abin ya ja baya sosai
duk da fargabar tsaro da aka gani a shekarar bara musamman dai a makarantu masani a harkokin tsaro Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai taya ya ce akwai alamun sauyi bana
wannan abu yana da mugun tasiri ma maganar ilimi ba arewa kare ba a Najeriya gaba daya domin duk wadansu makarantu yanzu na kowane wace makaranta ne dai in ta kwana ne ko ta menene zukatan iyaye yake tsardadada kuma maganar sake dai dai din nan ba wani dogon analysis wannan ya nuna kudi ake kaiwa ana soko wayannan mutane amma kamar yadda nake ganin alama akwai alama lalle za a tashi tsaye yafi kamar yadda aka yi waccan shekaru kamar shekaru biyu haka da suka wuce ayi kokari dai a gama da wannan mutane tun daga shi yanzu ana so ai deploying wayannan super tucanos dinnan tun da suka zo ba ai amfani da su akan irin wayannan mutane ba to yanzu ina tsammani wannan shekaran ka za a tashi tsaye haikan a ga an ci karfin su
barkawa wasu daga cikin dazuzzukan da ƴan bindiga suke kwance da aka ce jami'an tsaro sun dinga yi a shekarar bara dai ya kawo sauki na hararen ƴan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna kodayake dai ko a jiya talata sai da gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da kashe wasu mutane da ƴan bindiga suka yi a yankin karamar hukumar Igabi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.